ba dan ba ki soyayya soyayya da dadi
idan mai na tare ba za ka sha wuya ba zan ba ka soyayya soyayya da dadi
ina samu masoyya ne ka huna hali me farin idanu ko ba ta sanya kulli me tafiya tana yanga da gulliye bayan hakan kuma ta iya daura lalle me tausayi me haburi ku ganta kuta yana murna me dace a soyayya
Daddy, 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 and so he had a daddy.